This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci yau Litinin 29 ga watan Janairun shekarar 2024. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 8:30 agogon Ghana.
Ba a hana ku hita ba, amma an ce ku bi duk hanyar ga hanyar da ake bi a hita. To ku bi hanyar ku hita, ba dan ita sai da yawa ita ma da kanta bata aiki da dokokinta ba za a cewa ai mu ma ba mu aiki da shi.
Lokacin da wasu masana a fannin shari'a ke yi kenan kan ficewar Nijar, Mali da Burkina Faso daga kungiyar ECOWAS ko CEDEAO. Muna kuma tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma wanda Mahmud Ibrahim Kuri zai gabatar. Shirin na yau ya leƙa babban asibitin garin Bullire ne na jihar Gombe don duba halin da asibitin ke ciki. To amma dai duka waɗannan za su zo muku ne bayan mun kammala da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare, da fatan awon da lafiya. Ga labaran. Kasar Iran yau Litini ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane hudu 'yan kabilar Kurdawa tsiraru waɗanda ake tuhumar su da laifin leƙen asiri ma Isra'ila. Tana mai yin watsi da kiraye-kirayen a sake su daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin dan adam waɗanda suka ce an tafka rashin adalci wajen shari'ar sosai. An zartar da hukuncin kisa kan mutanen ne da asuba bayan da aka same su da laifin hada kai da Isra'ila don yin zagon kasa a wani wurin da ma'aikatar tsaron kasar Iran ke gudanar da harkokinta a lardin Isfahan da ke yankin tsakiyar kasar, a cewar kafar labaran bangaren shari'ar mai suna Mizan. Iran ta zarge su da abinda ta kira kasancewa mambobin wata kungiya mai alaka da hukumar leƙen asiri ta masu tsoron ra'ayin aƙidar Yahudu, inda take nufin hukumar leƙen asirin Isra'ila ta Mossad bata ambaci asalin su na Kurdawa kamar yadda kungiyoyin kare haƙƙin dan adam suka yi ba. Amurka yau Litini ta yi tayin ladar da za ta iya kaiwa har dala miliyan 5 ga duk wanda ya taimaka aka damke wani tsohon jami'in gwamnatin Sudan wanda ake nema game da laifin yakin da aka tafka a yankin Darfur, wato wanda ya tsere daga kurkuku bayan da yaki ya barke bara. Kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa na neman Ahmad Harun, wani tsohon babban hadimin ban wato hanbararren shugaba mai kama karya Umar al-Bashir, saboda rawar da ya taka wajen kafa masifaffiyar kungiyar mayaka ta Janjaweed wadda ta yi ta kai munanan hare-hare a yankin Darfur a shekara ta 2000 zuwa sama. Harun ya sanar a watan Afrilu cewa da shi da wasu tsafin jami'an gwamnati sun tsere daga gidan yarin Kobe da ke birnin Khartoum 'yan kwanaki bayan barkewar yaƙi tsakanin sojojin Sudan da rundunar sa-kai ta musamman. Australia yau Litini ta zama ƙasa ta baya-bayan nan wadda ta dakatar da bayar da gudunmawa ga cibiyar tallafawa Falasɗinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA kwana guda bayan da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da bayar da tallafin kuɗi don a taimaka ma mutanen da aka raba da muhallansu a Gaza waɗanda ke matuƙar buƙatar taimako. Ma'aikatar harkokin wajen Australia ta fitar da wani bayani inda take kiran cibiyar ta UNRWA da kuma ita kanta Majalisar Ɗinkin Duniyar da su kaddamar da bincike kan zarge-zargen cewa wasu gwamman ma'aikatan jinƙai Falasɗinawa sun taka rawa a harin da Hamas ta kai ma Isra'ila a watan Oktoba. Ƙasashe aƙalla 10 waɗanda ke bayar da wajen kashi 60 cikin 100 na tallafin UNRWA ɗin sun dakatar da bayar da tallafi. Ƙasashen sun haɗa da Amurka da Australia da Burtaniya da Canada da Finland da Jamus da Italiya da Japan da Netherlands da kuma Switzerland. Jiya Lahadi, ƙasar Norway ta ce a yayin da ita ma ta na wato tana cikin matukar damuwa game da wannan zargin za ta ci gaba da bayar da tallafinta ga cibiyar to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Ukraine yau Litini ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkabo jirage marasa mutuka guda 8 waɗanda ƙasar Russia ta cillo a hare-haren da ta kai da daddare rundunar sojin Ukraine ta ce an lalata jirage marasa mutuka a yankuna daban-daban na ƙasar ciki har da Mykolaiv da Dnipropetrovsk da Bryansk da Rivne Baya ga jirage marasa matukan hare-haren da Russia ta kai sun hada da makami mai linzami samfurin S-300. Shugaban kungiyar wato Ukraine Volodymyr Zelensky jiya Lahadi ya ce an kara wato karin tijiya wajen tsaron kasa da samun karin makamai da kuma motocin yaki na da matukar muhimmanci a yanzu. Kalaman nasa sun biyo bayan na sakatare jiran na majal wato na NATO Jens Stoltenberg wanda yayi gargadin cewa muddin Ukraine ba ta ci gaba da samun irin taimakon da take bukata don kare kanta daga Russia ba to Amurka da Turai da sauran sassan duniya za su kasance cikin hadari matuka
Brian Kalmashi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To inda hukumomin mulkin sojin Mali, Niger da kuma Burkina Faso suka bada sanarwar ficewar kasashen su daga CEDEAO ko ECOWAS sakamakon zargin kungiyar da kaucewa manufofin da aka kafa ta. Masana na cewa har yanzu akwai sauran sararin warware wannan numbarwa da ta biyo bayan juyin mulkin da aka fuskanta a kasashen uku dukansu dake yankin yammacin Afirka. A tattauna wasu da wakilin sashen Hausa na muryar Amurka Suleiman Munu Barma, wani lawyer dake aiki a cibiyar nazari da bincike kan dokokin kasa da kasa barista Bashir Amadu mazaunin birnin Montpellier dake kasar Faransa. Ya bayyana cewa dokokin ECOWAS sun gindaya wasu sharuɗa da ya kamata kasa ta bi kafin ta fice daga kungiyar.
Ta Niger da Mali da Burkina Faso sun ce sun hita cikin hukumar ECOWAS gaba daya a wake efe imediya kenan sun hita gaba daya amma hukumar ECOWAS ta tsaida doka ta kwatanta yadda ake hita cikin hukumar to yanzu kenan abinda suka gayi kinnan sun gayi ne don su ba mutane labari da za su hita yanzu abinda kamata a yi tunda hukumar ECOWAS ta ba kowace kasa intin ta hita in tana so amma ba haka ake hita ba hita yadda ake yi sai an rubuta an aika can a ECOWAS sannan cikin shekara guda su yi procedure kin na hita ciki kuma wannan shekara da aka bada kafin a hita gaba daya ai dan a samu ne wata ranko cikin harkokin a samu a sasanta dan shine aka bada lokaci mai nisa kwarai a bada shekara guda cikin shekara guda ai ana iya tattaunawa kuma a samu haɗin kai sannan in an samu haɗin kai ko an nuna da za a hita ai ana iya dawowa bisan sa kenan communication da suka yi dan su kwatanta mu mutane ne su gaya mutane da suna da niyyar hita amma ba su hita ba tukun sai sun rubuta takarda sun aika a ECOWAS
to amma metro wasu na ganin ita kanta kungiyar ta CEDEAO ba ta mutunta dokokin da suka kafa ta alal misali idan aka dauki misalin Niger ana ganin kamar kai tsaye ta dauki ta kakabawa kasar takunkumi alhali ana kwatanta cewa abu ne da babu inda dokokin kungiyar suka tanade yin haka
ai wannan ba gaskiya ne ba CEDEAO tana da inci in an yi juyin mulki cikin kasa akwai protocol kin da ke ba ta inci ta dauki wasu decision mai sa kasa affect a takunkumi amma abun da aka yi cikin harkar juyin mulkin na Niger CEDEAO ta yi kuskure tun da babu inda dokar CEDEAO take ba da inji a ta yi a ɗauki sojoji a zo a yaƙi a cikin ƙasa wannan babu ita to ga kuskuren da aka yi amma ba dan an yi kuskure wajen CEDEAO ba za a cewa ai mu ma ba mu bin dokoki in ba a bin dokoki ai abu bai ba mana
ba a hana ku hita ba, amma an ce ku bi hanyar ga hanyar da ake bi a hita. To ku bi hanyar ku hita, ba dan ita sai da yawa ita ma da kanta bata aiki da dokokinta ba, za a cewa ai mu ma ba mu aiki da shi. Akwai kasashe da ke cikin sai da yawa kawai su Togo da ba su yarda da amurka ake cikin sai da yawa ba. Kenan dole ne a bi hanya a hita in an samu sa'a ko a gyara.
Barista Bashir Ahmadi kenan, lawyer da ke aiki a cibiyar nazari da bincike kan dokokin ƙasa da ƙasa a birnin Montpellier na ƙasar Faransa. To masana a fannin diplomasiya na ci gaba da yin tsokaci kan ficewar ƙasashen na Niger, Mali da Burkina Faso, yayin da ƙungiyar ta ECOWAS ke cewa har yanzu ba a sanar da ita a hukumance ba. Daga Abuja ga rahoton da Ruqayya Bashir ta aika mana.
Niger, Mali da Burkina Faso sun bayyana cewa ƙungiyar ta ECOWAS ta sauka daga turbar da aka kafa ta shekaru 49 da suka gabata. Kasashen Niger, Mali da Burkina Faso dai na ƙarƙashin jagorancin shugabannin sojojin da suka yi juyin mulki. Shin ko akwai wani alfano a ficewar da kasashen suka yi daga membobin ƙungiyar ta ECOWAS? A hirarsa da muryar Amurka, Ambassador Dahiru Suleiman, tsohon jagoran samar da zaman lafiya a ƙasar Sudan, ya ce wannan ficewa da kasashen Niger, Mali da Burkina Faso suka yi daga membobin ƙungiyar ECOWAS kuma bai zai haifar ga tattalin arzikinsu da kuma tsaron iyakokin kasashen.
Ni a gani na ba su yi dogon tunani ba. In ma suna fushi cewa an samu sakon kumi saboda sun yi juyin mulki na soja wanda kuma ba amince da shi a wannan zamani da muke ciki ba, amma su ce wai sun fice daga ECOWAS, daga ƙarshe dai illa ne zai kawo musu, don waɗannan ƙasashen su suka fi talauci a cikin wannan ƙungiya na ƙasashe 15 da yanzu suka zama.
Ambassador Dahiru Suleiman ya kara da cewa dangantakar da ke tsakanin kasashen da suka fice daga ƙungiyar ta ECOWAS da kuma sauran membobin ƙungiyar za ta yi tsamari wanda shige da fice da kuma hulɗar kasuwanci tsakanin kasashen zai fuskanci tasgaro.
Sun da sun fice daga wannan kasashen, ba su da hurumin da za su shiga cikin sauran kasashen nan 12 ba tare da su nemi visa, wato izini na shiga kasan ba. Cidege kayya da ake yi tsakanin su da sauran kasashe da suka rike 12, wannan ya nuna zai dogu sosai.
Sai dai a wata sanarwa da ƙungiyar ECOWAS ta fitar, ta bayyana cewa wannan ficewa da wasu membobinta suka yi ba ta da masaniya, kuma ba ta samu wata takarda a hukumance daga gare su ba. Ruqayya Bashir, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayya, yanzu sai shirin 'yan ƙasa da hukuma.
'Yan ƙasa da hukuma.
Mulkin kai ba san kai ne ba, ba ni ke kafa a ci daɗi ba, ba alkawarorin ƙarya ba, inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai.
Masu ware, assalamu alaikum, barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Babban damuwan ma shi ne irin su window haka, kaga ana using labule ne ake sawa saboda sauro da kuma sanyi.
Ga yanayin asibitin yanda yake, ba gadaje, ga kuma yanda yanayin wurin ya lalace ba gyara, akwai damuwa.
Da mazan da matan da yaran da wanda ma aka musu operation duka ana da wuri daya. A ce maka di World General Hospital muna da likita guda daya.
Mun tashi haƙa mun nemi waɗanda har wasu kan zo su mana ta gyaran asibiti. Gwamnati su ta
ƙorafi kan taɓarɓarewar ayyukan kiwon lafiya a babban asibitin Bilili da ke jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya shine batunmu na yau. A dakace mu.
Afirka mutum ne yantacce, hanshaƙi kuma ingantacce, mai ƙarfi ga shi amintacce, da basira ilmi tatacce, da fari da baki ne ji ko na mai.
Madalla. Masu ware, kuduri na uku daga cikin kudurorin nan 17 kan ci gaba mai ɗorewa da gwamnatocin ƙasashen duniya suka amince da su a shekara ta 2015 na magana ne akan al'amura da suka shafi kiwon lafiya da walwalar bil'adama. daidai shekaru kusan 10 bayan kasashen sun rattaba hannu akan daftarin kudurorin bisa alƙawarin cewa za su aiwatar da su gargwadon iko har yanzu al'umar kasashe da dama na duniya na fama da kalubalen kiwon lafiya wanda ke da alaka da rashin asibitoci da kayayyakin aiki da ma ƙwararru da ke tafiyar da wannan fanni Najeriya na cikin kasashen da ke cewa sun himmatu ainihin wajen aiki da tanade-tanaden wancan kuduri na uku domin warware matsalolin da suka dabaibaye fannin kiwon lafiyar al'umar kasar amma har yanzu za a iya cewa akwai sauran aiki a gaba domin kuwa 'yan kasar na kokawa kan tabarbarewar yanayi a asibitoci da cibiyoyin kiwon lafiya a wasu sassan kasar babban asibitin Billiri da ke jihar Gombe a arewa maso gabashin Najeriya na cikin irin waɗancan asibitoci har ma masu ziyarar asibitin ke kokawa
gaskiya muna samun jinya amma ban tsake ba mu da shi wurin wanka ba mu da shi a taimaka mana in Allah ya bada zarafi
to magani
ba a magani kam sai ya muke da kudi amma yana da sauki amma kuma gaskiya ban tsakin mu ya rushe daki ma kuma ya riga ya kwaye a taimaka mana Dabbe mu ya wure mara lafiya kuma idan aka yi akwai sai mu dauka mu fita da shi ba yadda muka iya a taimaka mana
to ba
ruwa eto da dan sauki kam ba reja ba bola ba sun yi dabara akwai to ba yan ta ka ka dan samu ka da wani lokaci sai ya dauke
ba zan kira na asibiti
ta ai ne kam tun a watan bakwai
wani jinya ne haka
sikila ne yaro na ne
wallahi ba shi
amin amin
na kawo yaro na ne ba lafiya an mana jinya gaskiya ma'aikatan sun yi kokari sai dai gurare cikin asibiti babu gurin wanka babu gurin bayan gari sannan ga yanda ginin yake kamar zai fado akan mutane window duk a fafashe sai dai ma'aikatan gaskiya suna kokari waɗanda suna nan suna kokari sai dai ana buƙatar karin ma'aikata don mutum daya aikin yana mishi yawa shine abin sannan da su abun kwanciya su gado hakan nan muna bukata babban damuwar ma shine irin su window haka kaga ana use labule ne ake sawa saboda sauro da kuma sanyi sai gini din in ka je gurin toilet din ma babu duk ya fafashe duk ya rushe gaskiya shine sai mu kaman murile tipin sai mun fita na ruwa ma duk babu don duk ya tattoshe sai mun je waje muke ebo ruwa muke shigowa da shi shine damuwar da muke da shi a cikin asibiti ko da outside toilet ma babu kaman murile tip sai mun fita mun zaga waje can mun nema ko a makwabta mu yi wanda muna da gida cikin gari sai mun je cikin gari mun je mun yi bayan gari mu dawo ko kuma mu yi wanka idan wanda ba sa gari haka kaga ya da musu damu shine abin da muke iya fesa amma na ma'aikata gaskiya an
to ya jikin dai
to ga mai jiki jatuma ne muka kawo ta sun zo sun yi test sun ga sun ce typhoid ne da malaria yayi chronic to shine suka rubuta mana magunguna sai muka je muka saya shine yanzu muke bata to ga yanayin asibitin yanda yake ba wuri mai kyau ba gadaje ga kuma yanda yanayin wurin ya lalace to son samu ne dai a duba a gyara shi tunda gurin jinya ne kaga kai ma ka gani da idon ka yanayin yanda asibitin yake ba gyara akwai damuwa
me ya kawo ki asibiti
rashin lafiya yaro ne
to me yake damun sa
zazzabi
an masa magani kuwa
magani ai sai dai musu ya duba amma ba ma'aikata sosai ga wurin ma kwakwabe kawai dai muna nan muna zaune dai mun tsara ma'ana Allah kawai ya kamata gwamnati ta dubi wannan asibiti gaba daya an kela asibitin kaman ba asibiti ba kaman ba na gwamnati ba yawancin ma'aikatan ma sun je suna bubude nasu shi yasa ma suka kela wurin nan
Comrade Hawa Friday guda cikin waɗanda ke fafutukar ƴancin haƙoƙin mata a yankin na Bulleri ta yi ƙarin bayani akan halin da wannan asibiti na Bulleri ke ciki.
Nan wurin yana daukan gado akalla 75, Melwood yana daukan akalla 75, kimamin 150. To amma kaga nan ma yanzu ba gado, nan din ma gadon babu, kaga yanda mutane suke zube a waje. To yanzu an zo guda ɗayan da ake lallabawan shine aka tusa da mazan da matan da yaran da wanda ma aka musu operation duka ana hada wuri ɗaya. A ce maka the World General Hospital muna da likita guda ɗaya. Likita ɗaya a rana a ce maka ana samun patient 100. To ma barin giya maka dan jarida. Yanzu saboda wannan fama da muke ciki da kunci, sun koma sun je suna bude asibiti nasu saboda su ja kwastomomi duka a wurin su. Kowa yanzu yana gudu saboda in ka zo ma asibitin ma bai da dadi shani, bai da dadi. Kalilan da kadan suke suka sa kansu a ciki, Allah sa musu albarka, suna iya duk kokarin su ga sun jawo hankalin mutane, in dai an zo kadan da suke da shi suna tsira.
Ko sai dai Mr. Peter Gambo da ke shugabancin kungiyar al'ummar Tangale mai rajin cigaban al'ummar Bulliri da kewaye ya bayyana mamaki kan yadda hukumomin jihar ta Gombe suka yi watsi da kiraye-kirayen al'ummar yankin game da makomar wancan asibiti nasu na Bulliri.
Mu community mun tashi haƙan mun nemi waɗanda har wasu kan zo su mana tayin gyaran asibiti. Gwamnati sai ta abin da yake ba mu mamaki. Gwamnati jama'a ce take tafiya da su, haƙi jama'a da mu yana wuyan gwamnati kamar dukkan azallakar gwamnati.
Gaba a cikin shirin za mu ji abin da gwamnatin jihar Gombe ke faɗi akan wannan batu.
Kanko ka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka, koyawan maula ko sadaka, ka sani har yanzu suna sarka. Kowa ya gani zai zage ka, lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka, ka fitar da kuɗi kuwa mai tsoka, mun kudai don aikin talaka kan kai wannan ba mai.
Masaure Dr. Habu Dahiru da ke zaman kwamishinan lafiya na jihar Gombe ya fayyace hanyoyi da matakan da suke ɗauka game da inganta kiwon lafiyar al'umma a jihar ta Gombe.
Yanzu haka nan akwai asibitin Jeba, akwai asibitin Talace, akwai asibitin Sana, akwai PHS Tutoki, na asibitin Duku, asibitin Mai Duka suna bukatar abin nan. To yanzu muna da haɗaka da Local Development Commission, su ma za su mana taimaka, za su kawo mana tallafi da mu kuma shirin da muka yi a jihar. Kowane rana za mu yi geographical spread, mun ɗauka Gombe North, Gombe South, Gombe Central. Haka yanzu mun ɗauki uku, mun gama za mu sake ɗaukar another state, kuma za mu sake ɗaukar da another state. Kuma haka kuma PHS ba sai general hospitals ba, akwai primary health care centers wanda su ma dole za mu abin da su saboda haka ko ina muna shirin za mu yi musu.
To Allah ya kyauta. Masu ware karshen shirin ƴan ƙasa da hukuma na yau kenan, sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Abdulwahab Muhammad Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum.
Da fadawa za mu raka yayi nan ne aka san mutumin kirki mabucin.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da kasancewa a cikin shirin labaran wasanni tare da ni Murtala Faruk Sanyinna. Manyan kasashe ta hujin kwallon kafa na ci gaba da yin wajarar a gasar cin kofin nahiyar Afirka da ake fafatawa a kasar Ivory Coast. Ko bayan kasashe irin su Ghana da Algeria da Tunisia da suka fice tun daga matakin rukuni, kasar Masar ma ta fice daga gasar bayan da Congo ta doke ta hanyar penalty a wasan zagaye na biyu na gasar da suka fafata a jiya Lahadi. Wannan lamari dai ya kawo ƙarshen fatan shahararren ɗan wasan ƙasar Mohamed Salah da daga kofin gasar ta bana, bayan da suka kasa samun damar a gasar da ta gabata inda Senegal ta doke su a wasan ƙarshe ta kuma lashe kofin gasar. Tuni da ƙasar Kamaru ma ta yi wajarar a gasar ta bana, bayan Najeriya ta doke ta da ci biyu da nema a ranar Asabar. Kawo yanzu kasashe biyar ne dai suka sami tsallakewa zuwa matakin quarter final na gasar ta kwallon kafa ta cin kofin nahiyar Afirka a kasar Ivory Coast, a yayin da ake ci gaba da fafata wasannin zagaye na biyu na gasar. Najeriya wacce ta yi galabar doke Kamaru a ranar Asabar za ta kara ne da Angola wadda ita kuma ta doke Namibia da ci uku da nema a wasan zagaye na 16 duk a ranar Asabar din. ajiya na hadi kuma gini ta doke Equatorial gini da ke da nema inda za ta fafata da Congo wanda ita kuma ta fitar da kasar Masar yau kuma kasar Kebba ta yi galabar doke Mauritania inda kuma za ta kara da duk wanda yayi nasara tsakanin Senegal da Ivory Coast mai karbar bakuncin gasar da yanzu haka suke can suke fafatawa Kasar Ivory Coast bata sami nasara ba a yunkurin da ta yi na dawo da tsohon mai horar da ƴan wasan ta Herve Renard domin jagorantar ƴan wasan kasar a sauran wasannin gasar ƙwallon ƙafa ta cin kofin nahiyar Afirka da take karɓar bakuncin ta kasar ta Ivory Coast ta tsallake rijiya da bayan ne yayin da ta sami shiga zagayen na biyu na ƴan 16 na gasar a matsayin mafifitan kasashen da suka zo na uku a matakin rukuni to amma kuma ta kori mai horar da ƴan wasan kasar Jean-Louis Gasset a ranar Larabar da ta gabata biyo bayan kashin da ta sha a wasannin biyu na matakin rukuni hakan yasa ta nemi dawo da tsohon kocin nata Renard ɗan kasar Faransa mai shekaru 55 wanda yanzu haka yake aiki a matsayin mai horar da ƴan wasa mata na kasar ta Faransa inda kuma yake da kwantaragin da zai kai har a gashin wannan kakar wasanni to sai dai kuma hukumar ƙwallon ƙafar Faransa ta ki amincewa da buƙatar ta Ivory Coast na samun kocin a zaman aro a can baya dai Renard ya jagoranci ƴan wasan kasar ta Ivory Coast har suka lashe gasar ta cin kofin nahiyar Afirka a shekara ta 2015 bayan zamansa Zambia inda a can ma ya taɓa lashe gasar a matsayin mai horar da ƴan wasan kasar mai horar da ƴan wasan kungiyar Arsenal ta Ingila Mikel Arteta ya musanta rahotannin da ke alakanta shi da komawa kungiyar Barcelona domin mai gurbin Xabi ranar Asabar ne Xabi ya bada sanarwar cewa zai bar aikin horar da ƴan wasan na Barcelona a ƙarshen wannan kakar wasanni a yayin da kuma wasu kafafen yaɗa labarai suka bada rahoton cewa Arteta wanda ya soma rayuwarsa ta ƙwallon ƙafa a cibiyar horar da ƴan wasa ta Barcelona shi ma yana shirin barin Arsenal Arteta dai bai taɓa bugawa babbar kungiyar Barcelona wasa ba kuma bayan bayar da shi a zaman aro a PSG ta kasar Faransa daga nan ne ya koma Rangers da Real Sociedad kana daga bisani ya koma Arsenal bayan yin murabus daga taka leda ne ya soma aikin horarwa a ƙarƙashin Pep Guardiola a kungiyar Manchester City kafin daga bisani ya zama babban kocin Arsenal a shekara ta 2019 kuma su tsoraren mu ƙarshen labaran wasannin kenan na wannan lokaci mu kasance lafiya
a gaida Murtala yanzu kuma ga Ibrahim ya dawo da labaran duniya a takaice
to takaicen kasar Iran yau Litinin ta zartar da hukuncin kisa kan wasu mutane hudu yan kabilar Kurdawa tsiraru waɗanda aka tuhume su da laifin leƙen asiri ma Isra'ila tana mai yin watsi da kiraye-kirayen a sake su daga kungiyoyin rajin kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suka ce an tafka rashin adalci sosai a shari'ar an zartar da hukuncin kisa kan mutanen ne da asuba bayan da aka same su da laifin haɗa kai da Isra'ila don yin zagon ƙasa a wani wurin da ma'aikatar tsaron ƙasar Iran ke gudanar da harkokinta a lardin Isfahan da ke yankin tsakiyar ƙasar a cewar kafar labaran ɓangaren shari'ar ƙasar mai suna Al-Mizan Amurka jiya Litinin ta yi tayin ladar da za ta iya kaiwa har dala miliyan 5 ga duk wanda ya taimaka aka damƙe wani tsohon jami'in gwamnatin Sudan wanda ake nema game da laifin yakin da aka tafka a yankin Darfur wanda ya tsere daga kurkuku bayan yaki ya barke bara a ƙasar. Australia yau Litinin ta zama ƙasa ta baya-bayan nan wadda ta dakatar da bayar da gudunmawa ga cibiyar tallafawa Falasɗinawa ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNRWA kwana guda bayan da sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres ya yi kira ga ƙasashe da su ci gaba da bayar da tallafin kuɗi don taimaka ma mutanen da aka raba da muhallansu a Gaza waɗanda ke matuƙar buƙatar taimako. Ukraine yau Litinin ta ce bataliyar tsaron sararin samanta ta kakkaɓo jirage marasa matuƙa guda 8 waɗanda ƙasar Rasha ta cillo a hare-haren da ta kai da dare. Rundunar sojin Ukraine ta ce an lalata jirage marasa matuƙan a yankuna daban-daban na ƙasar ciki har da Mykolaiv da Dnipropetrovsk da Kursk da Rybnik.
masu sauraro baki da abin da ya sauka kenan a shirin namu na wannan lokaci wanda shine na karshe a jerin shirye-shiryen da muke kawo muku a kullun. Sai kuma gobe idan Allah ya kai mu da safe da misalin karfe 6 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chad, wato biyan safe kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shirin. Za a yi zuwa shafukan mu na internet wato voihausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sake sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata. Kazalika za a yi leƙa shafukan mu na Facebook, X wato Twitter, sai Instagram da ma YouTube domin sanin halin da duniya ke ciki. Yanzu a madadin Ibrahim Kalmar Sigarba da ya ta na gabatarwa da Fiona Wamai da ta haɗa mana shirin, sai injiniyan mu Kalni Mahmud Lalo ne ke cewa ku kwana lafiya.